أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح خاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله، يومنا جمعة أكو قواتا جمعة الأولى هجرة الدبو ليا دليل حدود عرب اندبيو واندي دي دشاة قص قواتا شابيو ميلادية الدبو بيو دشرن. Mun dawo inda zamu ci gaba da karatun da Shifa bi Ta'rif Bukul Mustafa sallallahu alaihi wasallam da muka saba karanta shi a wannan zawiya ta Shehu Malam Marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa rahmatun wasi'a. Wannan zamu yi zama na 54 kenan insha Allah, inda zamu tashi inda muka kwana cikin fasali na 13 14 al-fasl al-rabi' al-ashr. Yawa, mun kwana a tsakiyar shi zamu tashi inda yake cewa wa min asma'ihi ta'ala al-alim wal-allam wa alimul ghaibi wa shahada. Yana da cikin sunayen Allah madaukakin sarki al-alim mai yawan sani wal-allam wal-allam mai yawan sani. Duka da alim da allam duka sunaye kace masu yagul mubalaga ne na alim mai yawan sani. To wa alimul ghaibi wa shahada kuma sunan Allah ne masanin abin da yake kudu abin da yake gani. Wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil ilmi, haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kamanta ya wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam da ilmi wa khassahu bi maziyatin minhu, kuma ya kebance annabi sallallahu alaihi wasallam da wata daraja daga gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala. Kala Allah ma'alama ya sirkice wa allama kama lam takun ta'lam, kuma Allah shine wanda ya sanar da kai abinda ka kasance abinda baka kasance kai sani ba. Wa kana fadlullahi alayka azima, kuma farala Allah ta kasance a gare ka mai girma. Wa kala kuma Allah mai sarki yace wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, inda ke zance annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai ba ta fiku wanda zai ba ta fiku ne huwa alladhi ba'atha fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayati wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wa likimata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine wanda Allah zai sanar da ku littafi da hikima ko alqur'ani da hadisi ko makamancin wannan, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, kuma ya sanar da ku abinda ba ku kasance kun yi sani ba. Wannan kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kanshi masani, kuma ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da sani. Irin wannan sani ma na har abinda ba ku sani ba, abinda ba ku kasance kun sani ba, ku san abinda zai da muku wani abu ne wanda ku ba ku san komai mai tattare da shi. Ba zai zo zai kawo mana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo ma al'umma labarin abinda ya faku, shi ke ba ya bake ba labarin lahira gaibu kenan. Kaga shi ya arwancan suna na masanin alimul ghaibi wa shahada kenan. Wa min asma'i ta'ala, Allah yana da cikin suna Allah madaukakin sarki al-awwalu wal akhir, na farko da na karshe. Wa ma'anahuma, abinda suke ni asabiqu lil ashiya'i qabla wujudiha, shi na farkon nan da aka ce al-awwalu yana nihin wanda ya rigai dukkanin ababe baki daya tun gabanin samuwar ta, tun gabanin sabuwar ababan. Wal baqi ba'da fana'iya, kuma shine mai wanzuwa bancin bayan kare ababan baki daya bayan komi da komi ya kare shine zai wanzu. Wa tahqiquhu, to tahaqqaqad da wannan ma'ana tabbatar da shi annahu laysa lahu awwalun wala akhirun, abinda ake ni lamarin da sha'anin cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala bai da horko kuma bai da karshe. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, haka annabi ya da mun Allah tabbata gare shi yace kuntu awwalul anbiya'i fil khalqi, na kasance ni ne warkon annabawa a halitta, ni Allah ya fara halitta cikin annaba baki daya. Wa akhirahum fil basi, amman kuma ni ne karshen su a aika. Wa fusira bi hadha qawluhu ta'ala wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa minhum, an fassara wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Gashi kowa a zahirin magana abun zai so ya daura kai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine farkon annabawa a halitta. An san ko cikin annabawa annabi Adam annabi ne, in shi ne ake cewa abul bashar cikin mutane shi aka fara halitta. To kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine farkon annabawa a halitta, yaya magana nan take? Shine malam yace al-qadi yake cewa wa fusira qawlu qawluhu ta'ala, an fassara fadan Allah din da yake cewa ya akhadna minan nabiyina mithaqahum, ka tuna yayin da muka riki alƙawla daga muka rika daga an wato alƙawari daga annaba wa minka wa min nuhin kuma daga gare ka muka rika alƙawari daga gare ka wa min nuhin sannan daga annabi nuhu faqaddama muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad ashara gabanin ma ya ambaci annabi nuhu wa minka wa min nuhin ibrahim musa wa isa wa isa wa qad ashara ila nahwin minhu umar ibn khattab radiyallahu anhu hakanan sayyidina umar radiyallahu ta mata gare shi yayi nuni zuwa kwatankwacin wannan minhu da gare shi kauluhu shine fadarsa nahnu al-akhiruna as-sabiquna mune wanda mune na farko mune akhiruna wanda suke zuwa karshe amman was-sabiquna masu ligage masu zawa ma masu tserewa masu zawa da farko mune muka zo karshe amman kuma mune masu tsere ma al'ummai baki dai babu kamar wannan al'ummai kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi kaman da Allah tabaraka wa ta'ala ke hudi kuna yayya al'umma wa qawluhu kuma da fadarsa ana awwalu man tanshaqqa anhu al-ardh annabi sallallahu alaihi wasallam yake tani ne farko wanda kasa za ta tsage a gare shi ran tashin kiyama kenan ya hito daga kabarin sa wa awwalu man yadkhulu al-jannata kuma ni ne farko wanda zai shiga aljanna wa awwalu shafi'in ni ne farko mai ceto wa awwalu mushaffa'in ni ne farko wanda za a karbi ceto ne wa huwa khatimun nabiyina annabi sallallahu alaihi wasallam shine tuka maki annabawa wa akhirur rusuli kuma shine karshen manzanni sallallahu alaihi wasallam wa min asma'ihi ta'ala Allah yana da cikin sunayen Allah madaukakin sarki al-qawiyyu mai karfi wa zul quwwati hakanan dai ma'abucin karfi al-matin shi ma wa ma'anahu al-qadir ma'ana al-matin kin shi mai karfi ne amma wata ma'ana ce zashi da ta daban ma'anar shi shine mai iko wa qad wasafahu Allah ta'ala bizalika hakanan shi ma annabi ya da munta Allah tabbata a gare shi hakika Allah ya sifanta shi da wannan faqala sai yace zi quwwatin inda zil arshi makin shi ma abucin karfi ne a gurin ma abucin al arshi makinun tabbatacce ne abun a tabbatar kila an ce ma'anar shi muhammadun annabi muhammad ake ni sallallahu alaihi wasallam wakila wani kauli kuma aka ta jibril malaika jibril ake ni wa min asma'ihi ta'ala yana daga cikin sunan Allah madaukakin sarki as-sadiqu mai gaskiya fil hadisi al-ma'sur kamar yanda zuwa cikin hadisi wanda aka karbo ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa warada kuma yazo fil hadisi a cikin hadisi aidan kuma dai ismuhu sallallahu alaihi wasallam bisariq al-masduq sai da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da as-sadiq al-masduq shi ma mai gaskiya abin gazgatawa wa min asma'ihi ta'ala yana da cikin sunayensa madaukakin sarki al-waliyu wal maula wato al-wali da maula wa ma'anahuma ma'anasu an-nasiru mai taimako wa karqala Allah ta'ala ajiga Allah madaukakin sarki yace inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu kusani dai mai taimakon ku shine Allah wa rasulu sai ce da manzansa ta kamar yanda yace ma waliyu kenan Allah waliyu ne waliyukum ne haka nan manzansa shi ma waliyukum ne magana sallallahu alaihi wasallam haka manzara ya da munta Allah tabbata a gare shi yace ana waliyu kulli mu'minin ni ne majibincin namari ko mai taimakon dukkan mu'mini wa qala Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi cancanta da mu'mine da kawunan su ma wa qala sallallahu alaihi wasallam haka manzara ya da munta Allah tabbata a gare shi yace man kuntu maulahu wanda na kasance ni ne ubangida ne fa aliyu maulahu to sai na alima ubangidan shi ne wa min asma'ihi ta'ala ya zo daga cikin sunayensa Allah madaukakin sarki wanda man kuntu maulahu fa aliyu maulahu to yana cikin sunan Allah madaukakin sarki al-afu mai rangwame wa ma'anahu ma'anashi as-safuhu shine mai rangwame wa qad wasafa Allahu ta'ala bi hadha nabiyahu hakika Allah madaukakin sarki ya sifanta annabinsa da wannan fil qur'ani a cikin alqur'ani wa tawrati da littafin a tawra wa amaru bil afi kuma ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yi afwa fa qala sai yace khuzil afwa kariki rangwame wa qala kuma a wani wuri yace fa'fu anhum kayi afwa ga gare su kayi rangwame gare su wasfa kuma ka kauda kai wa qala jibrilu malaika jibrilu yace wa qad sa'alahu an qawlihi khuzil afwa anyi ga lokacin Annabi sallam ya tambaye shi daga maganar da aka ce mai khudr abu ka riki rangome kala sai ce wato malaika jibril yake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam amsa ma'anarta yake cewa anta afwa amman zalamaka shine ka yafe ma wanda ya zalunce ka wa kala fi tawrati wal injili fi hadisin mashhur fi sifati yazo haka yanda ya fadi a cikin tawrat da injila a cikin hadisi wanda ya shahara a cikin sifan annabi tsira da musala sabata gare shi yace cewa laysa bi fazil shi ba mai busassar zuciya bace wala galizin haka nan ba mai kakkausar dabi'a bane walakin sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fu yana yin rangome wai sai kuma yana kau da kai wa min asma'ihi ta'ala haka yana daga cikin sunan Allah madaukakin sarki alhadi mai shiryarwa wa huwa bi ma'ana tawfiqin lahi liman arada min ibadi shi ma'anar shiryar nan shine wani gamdakatar na Allah ga wanda ya nihi daga cikin bayinsa wa bi ma'anar dalalati wa du'a kuma yana nihin shiryarwa da nuna hanya wa du'a da kuma kira nakti wal hadi kamar din zaman zuwa mai kira shi ma na ce mai kira zuwa tafarki na gaskiya shi ma hadi ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallahu yad'u ila dari salam Allah yana kira zuwa gidan abinci wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da wanda ya so zuwa tafarki madaidaici wa aslul jami'i asalin dubaki ɗayan su wannan minan lamayni daga karkata ne karkatawa ne wakila fi tafsiri daha yazo a cikin fassaran kalimar daha abin da ake nufi ita ce innahu damirin da sha'anin abin ni ya dahiru ya hadi ake ni da daha ma'anar shi ya tsarkakacce ya hadi mai shiryarwa yani annabi sallallahu alaihi wasallam yana nihin annabi sai da mutum Allah ta tabbata garshe da wato a cikin surar nan ta taha da ta taha ma anzalna alaikal qur'ana litashka sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala law haka Allah madaukakin sarki yace gare shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka lallai cewa kai tahdi latahdi wallahi kana shiryaswa ila siratin mustaqim zuwa tabarki wanda yake madadi shi wa qala shi kuma haka hallo Allah madaukakin sarki yace game da annabi sallallahu alaihi wasallam wada iyan ila ilayna Allah bi izni annabi sallallahu alaihi wasallam mai kira ne zuwa Allah bi iznihi da iznin sa fa Allah ta'ala kaga kenan Allah madaukakin sarki muhtassun bil ma'ana al-awwal shine abin kebancewa da ma'ana ta farko qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace innaka la tahdi man ahbabta ma'ana ta farko shine mai shiryawa mai datarwa ga abin da yaso daga cikin bayansa zuwa shine dai ma'anar nuni da shirya wato na farko yace wa huwa bi ma'ana tawfiqin lahi liman arada min ibadi shine ma'ana ta farko ta biyu yace wa ma'anar dalala kuma wadduwa shine nuna hanya da kira to shine yake cewa sai Allah yake bantu da wancan ma'ana ta farko shine kadai zai shiryar da wanda yaso cikin bayansa shine yake wadin yake da ma'ana sunan kisa innaka la tahdi man ahbabta kaifa ba za ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya diman sha sai dai Allah shine ke shiryar da wanda yake so wai ma'anar dalala da ma'ana ta nunin nan da shiryarwa zuwa wani abu yutlaqu ala ghairihi ana kiran wani shi da shi ghairihi ta'ala wani Allah madaukakin sarki ana iya a kiraye shi da shi da wannan ma'anar wala ma'ana ta nuna hanya da kira zuwa ga wannan hanya wadda suke madaidaici shi ma wannan nau'in ne shirya min asma'ihi ta'ala daga sunayensa madaukakin sarki wa min sa wannan dake ma'ana ta wannan magana ta gaida dake cewa yutlaqu ala ghairihi ta'ala ana wannan ma'ana ta biyu ana sa ma wani ana kiran wani wannan sa Allah madaukakin sarki da ita wa min asma'ihi ta'ala yana da cikin sunayensa Allah madaukakin sarki al-mu'minu al-muhaiminu wannan sunayen wakila wani kauli aka ce huma bi ma'ana wahid da mu'minu da muhaiminu duka ma'anan su guda fa ma'anan mu'min abinda ake nihi ma'ana ta mu'min fi haqqihi ta'ala a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki shine al-musaddiqu wa'adahu ibadahu shine mai gazgata ma bayansa da alƙawarin da ya doka musu shine al-mu'min du alƙawarin da yema babayin sa to sai ya cika musu cika musu wala musaddiqu qawluhu alhaqa kuma shine mai gazgatar da magana shi wanda take gaskiya ce wala musaddiqu li ibadihi almu'minin kuma shine mai gazgatar da bayin sa masu imani wa rusulihi da kuma manzannin sa wakila wani kauli aka ce al-muwahhidu nafsuhu al-mu'min kinan abin da ake nita wanda ke kadaitar da kansa mai kadaitar da kansa wakila wani kauli aka ce al-mu'minu abin da ake al-mu'minu ibadahu fi dunya min zulmihi wal mu'minina fil akhirati min azabihi shine mai amintar da mu'minai bayin sa shine mai amintar da bayin sa a cikin duniya min zulmihi daga zalunci nasa shi baya zalunci baya zalunci yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'alahu bainakum muharraman fala tazalimu shi wa mallahu bizallamin abid Allah ya amintar da bayin sa baki daya na kirki da wanda ba na kwaran ba ya amintar da su shi cewa ya ba su lamani ba zai zalunce su ba wallahi bi zalamin abid Allah bai ya amintar da su in dai zalunci yake daga gare shi a babu zalunci daga wanda zai so daga wajen ubangiji sannan wal mu'minina fil akhirati min azabi sannan kuma yana cikin ma'ana al mu'min mai amintar da mu'minai daga azaba shi ta lahira su ko wanda suka ba da gaskiya su ma ya musu garanti ba zai musu azaba ba a lahira wakila wani kauli aka ce al-muhaiminu abin da ake ni da al-muhaiminu bi ma'anal amin shine amintacce mace abin ne yace musaggarun minhu abin kankantawa ne daga amin sai aka ce aka maida shi muhaimin in akwai abin da ake cewa tasgira a cikin larabci abu karami sai a maida shi karamin shi wannan shine ko da abin da ke da wurin shi diminutive kalima sai a haɗu wani kalima wadda take karaminta misali in aka ce qittatun musa da larabci in za a ce karamin ta karamin musa sai a ce qutaita to haka nan da abuwa dai ake tasgiri shine kai ake cewa wannan muhaimin din kamar an maido amma kankantawan bayana ni komi yana dauka akwai ma'anonin da suke dauka kuma shi akwai ma'anoni na kankantawa ba ma'ana guda ma bace ba to ya kace wannan tasgiri ne na amin shi muhaimin din nan fa qullibati alhamzatu ha'an wannan alif din ta a amin sai aka maida ta ha wa kad kila wato ita wannan ita shi amin din sai aka maida shi a aka mira shi a in za a ce kamar daga wato amina ne yu'minu to yu'minu wannan aqin wanda take wanda take saman alhamza aka ce yu'minu wannan alhamza aka mira ta ha to in za a cewa an za a tasgiri na kamar a ce mu'aymin to wannan aqin aka mira ta ha sai a ce mu'aymin da kamar mu'min ne wannan aqin da mai dare mi sai aka maida ta ha sai aka ce muhaimin kamar da cewa inda tasgirin amin aka ce mu'min inda tasgirin sai a ce mu'aymin sai aka maida ta muhaimin to saboda haka aka ce amin kin nan muhaimin daga aminin inna qila wani kauli aka ce inna qawluhum fi du'ai amin fadar masu fadi a cikin addu'a su da suke cewa amin innahu ismu min asma'illahi ta'ala sai da lamirin da sha'anin cewa shi suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki wa ma'anahu ma'anasa ma'anal mu'min shine ma'ana ta al mu'min kinnan wanda ya gabata wa qila wani kauli aka ce al muhaiminu abin da ake ni da al-muhaiminu bi ma'ana shahid shine mai halarta wal hafiz kun mai kiyayewa wan nabi sallallahu alaihi wasallam aminun annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mutane sabata gare shi amin shi aminun ne wa muhaiminun kun mu'minun ne duka ya zo a cikin surai da dama an ambace shi da amin amintacce muhaiminun mai shaidan ne wai kun rasul alaikum shahida wa mu'minun kuma mu'minun ne wa qad samahu allah ta'ala ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله أكثر أنا يؤمن أكثر يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين تعالى مؤمن وقال سماه دا الذي يؤمن شين الذي يؤمن شين مؤمن وقال سماه الله تعالى الله مرق ذلك يا أمبتيشي أمينا دا أمين فقال سيتي مطاء سما أمين عند شيء أبن بياني أتن كما أمنتشين وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالامين النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانشي ان سانشي دا الامين امنتاتشي تين دوك تي جاهليا وشهيره به كما يشهر دا wannan لقبن نا امين امين قبل النبوه تون غبا نا انبتا وبعد هذا بايا انبتا وسماه العباس في شعره مهيمنا هكا امنسا العباس رضي الله تعالى عنه يا امبتشي شي دا مهيمنا في قوله a cikin wa cikin waki a cikin shiri a cikin wakin da yayi mai yana yabansa sai ambace shi da muhaimin fi kauli a cikin fadar sa thumma hatawa baytuka almuhaimin min khindafa alya atata hannuduku sannan gidanka ya taro almuhaimin ya ma'ana shi akwai harfin nida da aka yi hazafin shi ya wanda yake muhaimin nan ma'ana ta ash-shahid wal hafiz min khindafa ya kai wanda kace kai ne mahallarcin aiki wa kuri malufa sallallahu alaihi wa sallam kuma rasulun wal mu'minun min khindafa daga wanda ake ce ma khindafa ita ce matar Ilyas cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa sallam aliya atahata hannuduku sannan ka taro gidan nan naka ya taro aliya'a ta ta hannu dugu daukaka daukake na sharafi na darajoji wanda a nuduku tarin duwar watsi masu tsayin gaske tata suna karkashin shi suna karkashin wannan daukakar da daukakar da gidanku ya taro ila wani kawai aka ce al-muradu abinda ake yi da shi ya ayyuhal muhaiminu ya kai wannan mai shaida aikin bayi qalal qutaybi malum qutaybi yace wal imam abu al-qasim al-qushairi haka imam abu al-qasim al-qushairi inna mai magana shi satin da yace suka ce wa qala ta'ala allah madaukakin sarki yace dakse kila al-muradu ya ayyuha al-muhaiminu yace qala wal qutaybi wal imam al-qushairi da imda al-qutaybi da imam al-qushairi suka wadi wannan ma'ana suka ce ana nin ya ayyuhal muhaimin ne harfin nidaqin ne aka yi hazafi aka shahida aka ce baytuka al-muhaimin wa qala ta'ala allah mulkin sarki yace yu'minu billahi wa yu'minu lil-mu'minina yana gazgatar da allah tabaaraka wa ta'ala wa yu'minu lil-mu'minina kuma yana gazgatar da mu'minai ayu saddiqu ana nin yusaddiqu yana gazgatar da wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sai da mutum Allah sabata garshe yace ana amanatun li ashabi bi ma'ana almu'min yace ni mai amintarwa ne ga sahabbaina yace shine ma'anar shi mai almu'min mai amintarwa abin ni wata garanti ce ba wani abin da zai samu sahabban shi matukar yana tare da su wani abu na rabuwar kauna da gwadace wadace tsakaninsu ba wani da duk wata musiba ta zo ta baki daya ta gama su duka yace inda yana tare da su shi amana ne ga sahabban shi amana ne guarantee shi ba wani abin da zai same su na irin wannan wa min asma'i ta'ala yana da cikin sunan Allah madaukakin sarki al-quddusu wa ma'anahu ma'anasa al-munazzahu anin naqais shine abin tsarkakewa daga dukkan abin da yake tawayeye ne al-mutahharu kuma abin tsarkakewa an simatil hadasi daga alamomi na faruwa ko fararu wasumiya baitul maqdisi haka aka ambaci dakin Allah wannan masallaci na Quds ake cewa baitul maqdisi li'annahu yutahharu fihi minaz-zunub saboda ana yutahharu ana tsarkakuwa a cikin shi daga zunubai wa minhul wadin muqaddas kuma daga dai wannan kalimar ne aka samu shi ma kwari wanda yake abin tsarkakewa shine wadin muqaddas da kuma wa ruhul qudus da kuma ran tsarki da ake fadi wa waqa fi kutubul anbiya'i ya abku a cikin littafan ya zo a cikin littafan annabawa fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam al-muqaddas yana cikin sunayen shi tsiyada mutane Allah tabbata gare shi shine abin al-muqaddas abin tsarkakewa ai al-muqahhar abin da ake yin da al-muqaddas shine abin tsarkakewa min az-zunubi daga zunubai shi Allah ya tsarkake shi daga zunubi ba shi ba zunsan zunubi kama qala ta'ala kaman da Allah tabaraka wa ta'ala yake fadi wato a cikin suratul fatah kenan da ya gashira lakal law ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara Allah yayi mabudin wannan ne dan yayyahi ma abinda yake ma taqaddama abinda ya gabata koda zai kance za ka yi zunubi min zambika daga zunubin naka wa ma ta'akhara da abinda zai jinkirta ko zaka jinkirta aw allazi yutatahharu bihi min adh-dhunub ko ko shine ma'ana al-quddus kinnan ko al-muqaddas kinnan shine wanda ake tsarkaka da zunubi bihi da shi wa yutanazzahu bittiba'ihi anha kuma shine ake tsarkaka bittiba'ihi da bin shi anha daga zunuban barin zunuban inde an bi annabi sallallahu alaihi wasallam to ana tsarkaka daga zunuban kama qala ta'ala kaman da Allah madaukakin sarki yake cewa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake hitar da su daga dufai na kafirci ila nur zuwa haske na imani aw yakunu muqaddasan koko yana kasancewa shi abin tsarkakewa ne bi ma'ana mutahharan mutahharan da miyar aminan akhlaqi zamiyati shi abin tsarkakewa ne daga dabi'o'i wanda suke ababan zargi wala awsafid dani'ati da kuma sifofi wanda suke na kaskanci wa min asma'ihi ta'ala yana cikin sunan Allah madaukakin sarki al-aziz mabuwai wa ma'anahu ma'anasa al-mumtani'ul ghalib shine wanda yake hana kansa wanda yake marinjayi shine ba sai suke cewa mabuwai aka ce kabuwaya mutum an kasa iya mai kenan shine mumtani wanda ya baya samuwa inda ake so kana so abin da kake so kamar baka isa ba ana galibi kuma shine marinjayi awil lati la nazira lahu koko dai har yanzu al-aziz ana nin da shi shine wanda bai da tanka bai da tsara awil mu'izzu li ghairi koko shi al-aziz shine mai daukaka waninsa mai sama waninsa girma shine ke girmamar da waninsa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walillahi al-izzatu baki dan izza girma da gagara da buwaya tana ga Allah wali rasulihi kuma tana ga manzansa ai alimtina wa ana nihin imtina wa hana kan nan wa jalalatul qadir da kuma girman daraja da girman daraja wa karoka wasafa Allah ta'ala nafsuhu bil bisharati wan nizara haka Allah madaukakin sarki ya sifanta kanshi da bada albishir da kuma gargadi fa kare sai ce yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan Allah yana yi musu albishir ubangijin su yana musu albishir bi rahmatin minhu da wata irin rahama daga gare shi wa ridwan da yarda wa qala kuma ana kagana Allah ya sifanta kanshi da bada albishir kenan nan yi wannan wurin wa qala kuma Allah madaukakin sarki ce anna Allah yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah yake ce ma annabi zakariya Allah yana baka albishir da samun da mai suna Yahya wanda yake yana mai gazgatawa da kalima ta Allah bi kalimatin da kalima min Allah daga Allah wa samahu Allah ta'ala mubashiran wa nazira haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da mai bada albishir mai gargadi wa bashiran da mai bada albishir din ai mubashiran li ahli da'ati ana nihin ne bada albishir ga mazuwa bin Allah wa nazirin kum ya gargadi li ahli ma ce ga mazuwa saban Allah wa min asma'ihi ta'ala yana da cikin sunan Allah madaukakin sarki shi ma zakarahu ba'd al-mufassirina cikin abinda sashen masu tafsirin alqur'ani suka ambata daha wa yasin wannan kalmomin guda da daha da yasin yana cikin sunayensa wa qala zakara ba'duhum aidan annahuma min asma'ihi min asma'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan yace sashen masu tafsiri sun ce ba ana nihin Allah ne sunayen Allah haka nan yasin shi ma sunayen Allah kamar yanda kuma wa'ansu suka fassara cewa wa'annan kuma suna ne na Annabi Muhammad siya da amincin Allah su tabbata a gare shi wa sharrafa ya kara mai girma karama ya kara mai girma al-fasl al-khamis ashara fasali na 15 istidrakun fi sifatil khaliq wal makhluq yake wannan istidraki ne a cikin sifofi na mahalicci da abin halitta yanda ya jeranto sunaye wannan fasalin da ya gabata ya hadu sunaye na Allah tabaraka ta'ala wannan ya kyautata hadi yayi zantan yake zantan khil'a ne kubewa ne kamar ya can wannan martabobin ne Allah ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka nan saboda da shedan da abin da yake kama da shedan ba sun goshe ba suna yi ma bayi waswasi sai wani sai shedan ya ce ma a'a to kenan nan an ce kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Allah ne tun daga shi sunaye na Allah an baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda yayi gusar da wannan shakkun shine yake so yake ce yayi wannan fasali a ƙarshen wannan babin yake ce bai istidrakun istidraki ne kamar wani abu ya so ya kubce ma sai ka kamo shi shine istidrak to wannan istidraki ne zai a cikin sifa yayi bayani cikin sifa ta mahalici da sifa ta abin halitta yanda ake ji Allah tabaraka wataala ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sunaye kamar yanda an fita hannace ma shehu ya ce ma dima sifofi na Allah tabaraka wataala Allah ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba tsaya ga wannan guda 30 din ba to yana da kyau a fahimta akwai shi mahalici daban abin halitta daban kamar shiga abin da yake hudi karamin misali Allah tabaraka wataala shine makadaici yana cewa qul huwallahu ahad kai da musu Allah shine wanda yake maka dace shi kadai to in ka dauko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaka ga shi a cikin tahiyar shi cikin talittun Allah shi kadai ne babu wani duk komi nashi gashi Allah ya shi mutum amma komi nashi daban yake na mutane har dangin shi annabawa Allah ya ba su karamomi mu'jizai kamar da zamu gani a gaban nan ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam to su mu'jizar su sai gani abu ne ba ne sama yake da yiwuwa ya zama abu ne mai yiwuwa kamar misali Annabi Musa da mutane suka buƙaci ruwa aka ce ya bugi dutse da ya bugi dutse kawai sai ruwa yake taitawa to ai an sani da wani bi ruwa yana taitawa daga cikin dutse dutse yana yaki yana tsagewa ruwa shi to gare shi amma maki sallallahu alaihi wasallam ana buƙatar ruwa kawai da ya sa hannun shi a cikin kwaciya haka sai aka ga kawai ruwa suna bulbula daga yatsun shi abin da yake al'ada abin da aka sani dai jini ke fita daga cikin jikin daga yatsun shi ruwa sai da suka shayar da yadda mutum dubu da duwakunan su da sauransu komai nashi in ka dauko halittar shi daga gashin kanshi har ya zuwa kahon shi ta sha bamban da ta duk mutane baki daya nashin yafi na kowa saboda haka shi ma nan makadaici yake a nan wurin shi kadai ne babu kamar shi shine ke cewa fa wallahi la tulfil ahmad saniya ina ma rantsuwa da Allah wallahi baka samun na biyu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da na biyu fa ahmadu fardun shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake jawharun kamar jawhari ne lan yukasama wanda ba a raba shi ba ce a nan ga barin shi nan ai wannan yayi kama da wannan a'a babu wanda to kamar irin wannan ma ana cikin hudin shi ma shi kadai ne sai a samu an ce ai akwai wanda ake cewa suna kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam to malam Bahaushe yana cewa kama da wani bata wani yawa to irin wannan ne shine kamar wani abin da yake so wannan fasalin ya hudi kenan bari shi an ce sifofin Allah gashi Allah ya bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam a'a kakkace a'a shi Allah ba abin da yake kama da shi kamar da zamu gani qal qadi abul fadl mai litahin na mai suna qadi abul fadl yace wa faqahu Allah da tar da shi ta'ala madubi madaukaki yace wa ha ana azkuru nuqtatan gani kuma zan ambaci wata jumla tarin maganganu wa'anda suke uzayilu biha hadha alfasla wannan zai zan ma wannan fasalin wata jela wa akhtimu biha hadha alqisma kuma in cika wannan yankin wannan kason biha da ita wannan jelai wa uzihu alishkala bima fi ma biha fima taqaddama an kulli da'ifil wahmi kuma in gusar da a iskalo ne rikitarwa wanda ke mai kamar rikitarwa da ita wannan jelar da zan yi fima taqaddama cikin abin da ya gabata na ambat abin da mafi san da ya gabata kinnan an kulli da'ifil wahmi daga dukkan wanda yake mai raunin tunani ne ko zato saqimil fahmi mai fahimta wadda take mara lahiya tukhallisuhu min mahawit tashbihi wannan jumlar da zan fadi wannan nukta wadda zan fadi in Allah ya yarda za ta tsamar da shi min mahawi at tashbih daga marza wurin da mutum zai fadawa kamar rami ne mai mutum ya fada cikin su a ce hawafi me ma ke cewa cikin suratu saba yana haɗe wannan yace ima kai ne sahih kan ne ke dide shi dai shine wuri mai rubzawa to wace wannan jumla za ta tsamo mutum daga rubzawa cikin ramun mukana at tashbih kamanta Allah da waninsa don hadari ne Allah ba bai shi Allah yace laysa kamithli shi ba abin da kamar shi kai in ka kamanta shi da wani abu to kai kuskure to wannan abin zai hada ma dan in hidda ka daga wannan matsala ce shi wato zahzihu an shubahi tamwihi kuma ta nisantar da shi daga shubahi tamwihi kama ko kamanni na tazyifi na tamwihi na shine turanci ta falsification abinda zai kamar akwai wata yaudara a ciki shine tamwihi falsification dai kamar da yake ce mata ga abin na kirki ko za a kawo wani abu kamar da shi yawa wa huwa an ya taqida anna Allah ta'ala shine abinda yake jumlar da zai hada ma shine na kamata mutum ya kudirce cewa Allah madaukakin sarki jallasu wanda sunansa ya daukaka shi azamatihi a cikin girman shi wa kibriyahi da girmaman shi wa malakutihi da cikan mulkin sa wa husna asma'ihi da kyawawan sunayensa wa ali sifatihi da madaukakin sifofin shi la yushbihu shay'an baya kama da komi min makhluqati daga cikin halittunsa wala yushabbahu bihi kuma ba a kamanta shi da shi ba a kamanta komai da shi wa anna ma jaa kuma cewa abin da yazo mimma atalaqahu shar'u ala al-khaliqi wa ala al-makhluqi daga abin da shari'a ta ambaci mahalici da shi da kuma abin halitta fala tashabuha bainahuma babu kamance ce ne ya tsakanin su fil ma'ana alhaqiqi a cikin ma'ana ta haqiqa duk abinda ko da shari'a za ta zo da wani abu ko ta suna ko sufa a shari'a ta zo da shi halitta abin halitta yana da wannan sunan shi ma halitta yana da wannan sunan yace to ba sa kamance ce ne a cikin ma'anar shi ta haqiqa karamin misali kamar mu yi karin bayani na saboda wannan shigololi ne na so mu ida ta wannan musamman ba musamman da tana bukatar warwarewa kamar aka ce kowa malan kowa da ake gani ai mu da muke nan wurin samamu ne muke in sai mu ce kace ma muke hujja ce ayo ba gani na magana ba sai in ce ni samame ne to Allah shi ma ya mutukan shi ne yana cikin sufin Allah alwujudu shi samamme ne Allah to kaga wai a ce ni samamme ne Allah samamme ne wannan sifa ce abin halitta an ambace shi da ita kuma mahalici an ambace shi da ita to bambancin yace shi samuwar ta haƙiƙa ta mahalici shine wanda ke samamme a haƙiƙa shi wanda ake abin halitta ba samamme ne ba a haƙiƙanin magana saboda min ni in na ce ni same ne ko mu samu mu ne mi muke iya yi namu ba tare da Allah ya yarda shi ba ko ya ba mu ikon yi
me muke da namu
ashe mu samu mine da Allah Allah ne samar da mu da samu Allah ne muke samu mu to haka duk cikin shi kenan shine hakikanin samaman bi yawa to kamar haka ne cikin cikin sifofi din shi ko da shari'a ta zo da kaji an ce ma wannan kaza kuma malici kaza shi ma ka to to hakikanin abin da ma'ana ta hakika tana ga Allah in sifatul qadimi bi khilafi sifatul makhluqi domin sifa ta wanda yake da woman me sababbe wato bi khilafi ta saba ga sifan wanda yake abin halitta ne kama anna zatahu ta'ala kama yanda zatin sa Allah madaukin sarki la tushbihu zawata ba ta kama da sauran zatoci kazalika sifatu waka ne sifofin shi la tushbihu sifatil makhluqina ba sa kama da sifofin na ababan halitta in sifatu domin sifofin Allah la tanfaku anil la in sifatuhum domin su sifofin ababan halitta la tanfaku anil aradi wal agradi ba sa rabuwa daga bujire bujire da kuma wa'ansu buƙatoci sifofi na talikai ba sa rabuwa da wani abubuwan guda biyu ne a arad yanzu nan akwai mutum yanzu nan sai kuma babu shi ko Allah ba haka bane ba kawai samu mene shi kullun samu mene mutum in aka ce shi misali a ce malami ne eh masani ne yanzu nan sai da an kuma bangaren abu sai kuma jahili yanzu ne ne nake ta magana nan da yana ta amma inda an sa wani cita ya zo ana san da English kuma sai an koma sai da ni ma sai na ban san komai yake cewa ba ina jin larabci gashi amma sai an koma jahili can wurin to haka shi sifan bawa take ko abin halitta yanzu nan wani abu sai bujiro mai yanzu kai mai lahiya ne ajima sai koma mara lahiya yanzu kana da shi ajima sai ka zama mara shi shi ko Allah ba haka bane ba wani azraji ne kuma wansu buƙatuci duk mutum duk cikin ɗaurin duk jijiya da mutum ke yi wasu ayyuka da yake yana da buƙata duk abin da mutum zai yana da wani nufi da yake yi na wata buƙata ta shi dole ne mutum a ce aikin da kake ko kana neman wani alheri ko kana neman ije wani sharri shi Allah tabaraka wa ta'ala baya neman wani alheri ga kanshi baya gudun baya ije ma kanshi wani sharri shi ba wani sharri zai same shi balle ije shi ba wani alherin da bayar shi balle ne mishi to kai ko da ba kai ko kai ko kai baka kushe da wannan ba duk inda ba wace yana neman Allah ya agaje shi yana neman Allah ya dade shi in ba haka ba lunwashi ma zan aka ce an dauke lunwashi na awa daya to balle ko mi haka muke bukatuwa inda muke ko wata lahaza cikin ko ne yana muna bukatu muna bukatu zuwa ga Allah amma shi baya bukatu zuwa ku وهو تعالى منزه عن ذلك شيكو الله مدوكين سوكي ابن تسركيوا ne daga wannan bal bari ma dai lam yazal bi sifatihi wa asma'ihi baya gushewa da sifofin shi da sunayen shi yanda yake haka bai bayan san gushewa wa kafa fi hadha qawluhu ya isa a cikin wannan ma'anan fada Allah tabaraka taala da yake cewa laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama da shi Allah walillahi daru man qala min ulama'i wal arifin al muhaqqiqina a babba ga sani inji hausar ki ta babba sani ta tabbata ga wanda ya wadi daga cikin masana maluma da kuma arifai masana Allah almuhaqiqina sani irin sani na hakika wanda suke ganin kof a cikin sani wanda su sun abinda suke masu tantancewa cikin sani Allah yake cewa sashin yake cewa at-tauhidu isbatu zati ghairi mushbihatin ko gairi mushbihatin lizawati shi Allah gani da tauhidi kare ta Allah shine tabbatar da zati wanda zati na Allah ka tabbatar da shi zati ne wanda yake baya gairi mushbihatin ba ne kama bace ba lizawati ga sauran zati duk wani zati duk wani jiki shi jikin in zati ba ce shi Allah ba ma ce mai jiki shi ba jiki bane ba abinda idan ma'ana na istilahi yake ce jiki wani abu ne gashi kamar wanda zai zama nafsu kujera ga gundarin abin shi to shi Allah ba jiki bane ba saboda haka ce ya saba ma zatin shi ya saba ma duk sauran zawat su no sauran ababan zawat ne yawan su a arab ne da su jikunkuna ne da ajisamu ne da arab to shi na Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ta shi shine ka tabbatar da zatin shi wanda ya saba wato akwai shi yana nan saman mene amma shi ya saba ma dukkan wa'ansu abun da wanda kake gani kusan mu ne ولا مؤطله كما شيء انا تي غير مشبهه اثبات ذات غير مشبهه للذات غير مشبهه كوكو غير مشبهه دكا دي معناه سغدا كتبتر ده ساموان ذات الله وند يكي با مي كما با ده سوران ذاتوتي كوكو با ابن كمنتاوا با ده سوران ذاتوتي ولا مؤطله عن الصفات كما با ابن korewa sifofi bace ba a'a da sifofin shi dukan wanda aka sani kinnan wannan kin abin da farko hadi kinan wazada hazihin nuqtatal wasidi sannan wasidi ya ƙara wannan jumla yace me ya ƙara ta wazada ha bayanin kin ya ƙara muta bayani wahiya maqsudu na ce kuma ita ce abin muhimmi fa kala sai ce laysa kazatihi zatu babu wani zati da take kamar zatin shi wala kasmihi ismun kun babu wani suna da yake kamar sunan shi wala ka fi'ili fi'lun kun babu wani aiki da yake kamar da aikin shi wala ka sifatihi sifatun kun babu wata sifa da take kamar da sifar shi da take wai kamar a ce iri ɗaya ne identic babu illa min jihati al-muwafaqati al-lafzi al-lafza sai dai kawai ta huskan inda lafazi yake dacewa da lafazi eh wannan lafazi za iya ce ma kaza shi ma za iya ce mai kaza ai ba ai ana cewa sarki ba sai ya ce ma sarkin mai mulki na gida ake sai ya ce mai sarki shi ma Allah zai ya ce mai sarki kawai lafazin ne dai shi wannan shi ma sarki ake ce mai amma wannan sarki ake ce mai amma wannan an ce yayi kama da wannan a'a sarauta ta Allah ba ta kama da sarautar wani sarki na'am yawa shi ma Muhammadu shi amma ka ce yanzu kamar dai nake wajibar ta harko abin da fara wudi shi wannan Muhammadu sunan shi ma wannan Muhammadu to wannan Muhammadin an ce yayi kama da wancan Muhammadin a sunan su da dai shi ma da wannan Muhammadu sunan shi kuma ana ce albarkaci zai ce albarkacin wancan sarki kuma shi sunaye suna da wani sirri ko wani aka same suna akwai wani sirri a cikin shi zai ce albarkacin wannan sunan akwai shi ma mai sarki zaka ce mutum sarki sai gagawa an sa alhurma ya ci alhurma ta sunan nan irin na sarauta wanda Allah ke sai ga wani an mai wani abu zai ga ce nike ikon wuri kaza kuma nike hudi a shi a wajen da sauransu amma dai ba irin Allah ba shine ke cewa illa min jihati muwafaqati al-lafzi al-lafza wa jallati zatu al-qadimatu an takuna laha sifatun hadisatun yace zati wanda take dawwamme dawwammiyar zati jallati tabuwa ya ta daukaka da a ce ya kasance tana da wata sifa wadda take fararriya bai sifa duk abin da ka sani duk wanda ka sani ta Allah shi abin da kai ka sani kai fararriya fararruni na Allah bai sun yi ƙarin haka kamar tahala an takuna li zatil mudatati sifatun qadimatun kamar yanda ya koru a ce ga zati na abun da ke warare yace yana da sifa madawwamiya magabaciya wanda wannan abu ne ba ta abu ya ce warare ne kuma magabaci ne a wa hadha kulluhu mazhabu ahlil haqi wannan duka shine matahiya ta ma'abuta gaskiya wa sunnati war jama'a da kuma sunna da jama'a a radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda magana fassarar Imam Abu Qasim al-Qushayri na ga ya kamata bidan jabirki ne saboda jan lokaci kuma ban nema kalmomin da suke neman karin bayani to bai dace mu yi su a gurgusha ka ba za mu tsaya nan wurin Allah ya ba mu dama sai mu kara dawo akai sai mu ci gaba alhamdulillahi wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wa sayyidina Muhammad wa ala alihi. Thank you.